I'm gonna be 50. My time may be halfway gone. I'm still coping with fears as life goes screaming along. A big one is looming ahead. It worries me right from in my gut. It fills me with dread, and we'll accept no ands, ifs, or buts. Well, I guess they'll accept buts. Colonoscopy, it fills me with fear. Colonoscopy, a procedure that brings me to tears. A probing of my ample gut through the peephole of my butt. Oh, woe is me from you know what. Colonoscopy. As a baby, there were doctors with needles, and then there were dentists with drills. Now invasive medical procedures is what is giving me chills. Now doc says, let's look through your sphincter with my flexible colonoscope. Let's go hunting for polyps, but I can't do it, nope. Colonoscopy, it fills me with fears. Colonoscopy, a procedure that brings me to tears. A probing of my ample gut through the peephole of my butt. Oh, woe is me from you know what. Colonoscopy. Why can't this be like Star Trek? Wave a tricorder near my groin. There's no probing or prodding. Just listen to beeping and boings. I've heard they're having parties, colonoscopies with your friends. If they had enough tequila, it would be a means to my end. Colonoscopy, it fills me with fear. Colonoscopy, a procedure that brings me to tears. A probing of my ample gut through the peephole of my butt. Oh, woe is me from you know what. Colonoscopy. I am the weary subject of a modern colonoscopy. Da 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 da